A yammacin garin Agadez ne a kimanin kilomita 25 da hedikwatar jihar ta Agadez, jami'an tsaro da suka kai wani gagarumin samame suka yi wagegen kamu na makamai irin na yaƙi da tulin harsasai, kamar yadda rundunar tsaro ta jihar ta yi bayani a lokacin da ta kammala afkawa wannan maboyar makaman. Abin da ya sa hukumomin jihar ta Agadez ta hanyar magatakardar ofishin gwamnan jihar Agadez Mala a Tahir Adam kan jinjina ta musamman wa jami'an tsaro da sunan gwamnan jihar da ma hukumomi na koli na jamhuriyar Nijar game da wannan jannamijin aiki da suka yi.
Wannan makaman kayan tashi hankali ba abin murna ba ne ma ba ganin su, amma muna shaddada ma jami'an tsaro game da wannan babban aiki da suka yi, kuma muna shaddada ma talaka musu ma da suka bada haɗin kai aka kai ga wannan makaman halaka duniya. Kira ne gare mu ga mutane gabaɗaya talakawa su kwantar da hankalinsu, insha Allah duk mai wani mugun nufi muna fata Allah zai bayyana shi.
Mutane biyar ne aka dahe kuma ake tuhuma da hannu a cikin sha'anin boye makaman a wannan wurin, bayan wannan lamarin kwamitin zaman lahiya na jihar Agadez ta hanyar ɗaya daga cikin membobinsa cewa da Butali Cueran ya yi kira ga gwamnati kasar ta hanyar bada shawarwari domin daƙile duk ire-ire waɗannan miyagun manufofin.
Mun shafa dai mun ce taimakonmu muna kawo shi duka, amma gwamnati shi da kanshi ya rika taimakonmu wajen karfafa akwarin ana yin su. Mutane da yawa aka sako sun san wuta korai, kuma aka kawo su aka baza su cikin gari haka nan, ba a bi yadda ka'idar da aka yi aka saida. Karfinmu duka abin da za a yi muna yin shi mu kawo gudunmu, amma muna so gwamnati ita ma ta rika ba mu hannu samu aiki ma yaran nan matasa. Yau ga sha duk dole gwamnati ya jiba wannan abuwa duka ya samu mu matasa abin da za su shiga.
Wannan nasar ba ita ce ta farko ba a yankin na Agadez a baya-bayan nan, domin a ranar 7 ga watan Mayu nan da muke ciki na wannan shekarar ta 2018, jami'an tsaron 'yan sanda na jihar ta Agadez sun cabike waɗansu makamai manya da kankana da aka saka a cikin talabijin da na'urorin kwamfuta a bisa hanyar Agadez Dirku domin kawar da hankulan jami'an tsaro, sai dai waɗanda suka zo da wannan dabarar da ke kasancewa 'yan kasashen waje ne ba su yi sa'ar tsallake shingen 'yan sandar na jihar Agadez ba, kuma har izuwa yanzu rundunar tsaron ba ta bada bayani ba, kasancewar tana ci gaba da yin bincike da inda waɗannan makaman suka zo da kuma manahohin da ake son a yi da su. Haruna Mamman Bako na birnin Kwani, sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Nijar.